alaudu wanne ne baba kama baban fadi mu shugaba
salli ala zatil jamal
sarkin bayi rambana allah kai da saka gwani albarmar almujtaba
Allah ya kira farkon sarka ke rabbana dole
Wan ariya ta kace sun manta ba su san gaba
salli ala zatil jamal
sarki mai kyautar gudu inda ya fara ba tsaya in yayi sai dai ai shiru ba bakin yunguniya annabi baban zainabu kan sakalin yake siya mai bayar wa
Salli ala zatil jamal
sunayen Allah hudu wanne ne baba